zamu kokarin kauce mu ka zo da wani abin da yake ra'ayin mu ne zamu kauce mu wannan kware da gaske zamu kawo abin da yake abin da malamai suka faɗa mu faɗa mu ba saboda abu matsanto a kusanto da ni saka zo kusa kasancewa wannan wata wata ce mutane mai alfarma wata ne na qur'ani to kuma za a karanta qur'ani ana buƙatar wato a san ma'anar sa saboda qur'ani ba kawai wato abinda ake nufi shine kawai mutum ya karanta qur'ani kawai da karatun sa ba ita zube yana karatu a ba shine maqsudi ba babban maqsudi shine wato mutum ya karanta ya fahimta kuma ya fahimci ma'anar kuma wannan ya ƙara masa imani idan aiki zai yi aiki in wani wato wani haluwa aka ce hannu da wani abu shi ma sosai a ga ya hannu wannan shine maqsudin karanta qur'ani saboda kuma shine maqsudin tafsiri da ake yi ko a ramadana ko ba a wata ramadana ba ba wai tafsiri kamar yadda aka sani ba sai a wata ramadana ba ana yi anan kusa da mun ma ga nan ran juma'a duk ana zuwa ganin kai a saurara sannan ka tafsiri ba wai sai a wata ramadana ba to amma kasancewar ramadana wata ne na alqur'ani mai girma wata ne da ubangiji aka fahimta daga sunnar manzon Allah cewa manzon Allah yana ƙara nurban ya aiki alkhairi yana ƙara kusanta kashi alqur'ani magabata suna ƙara kusanta kansu da alqur'ani sai magabatan mu nagari suka sunnanta mana wato yin tafsiri a daidai wannan wata mai alfarma wanda kuma wannan din abu ne wanda yake mashru'i abu ne wanda yake ya halatta yin hakan kware daga cewa akwai riba kuma akwai wato rabauta duk wanda ya karanta alqur'ani mai girma yayi tilawansa yanda ya kamata a yi tilawansa tilawa kaga anan ana magana ya karanta shi daidai bayan ya karanta shi daidai kuma yayi aiki da shi an abinda yake da alaka yake bukatar imani ne yayi imani idan abinda yake bukatar aiki ne yayi aiki to idan mutum yayi wannan to kamar yayi wato ciniki ne ciniki mai gwagwaba tsakanin shi da mahaliccin sa kamar ciniki ne yayi gwagwaba cewa wato ubangiji zai saka ka mishi sakamakon da shi ubangiji shi ya san abinda zai bashi kamar da aka sani karanta qur'ani kawai mutum ya tilawansa zai zo ranar kiyama yana mai cetan mai karanta shi iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmul qiyamati shafi'an li ashabi ya jima za Allah karanta qur'ani lallai zai zo ranar kiyama yana mai wato cetan ma'auta karanta shi to kaga mumuni yayin da ya karanta alqur'ani to wannan ubangiji yana zai bashi wani riba ne mai girma riban da ba shi kanshi ba zai iya sanin wato girman riban ba riban da wato bayan wannan riban da babu wata saboda babu riban da kai riban da ubangiji zai ba bawa to kuma ubangiji shi kadai yasa abin da zai ba bawa wannan riban Allah yana cewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Allah ta'ala yake cewa innal ladina yatluna kitaballahi lalle wanda suke karanta littafin Allah wa aqamu ssalata suka tsaya da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka ciyar da abinda muka azurta su a sarari da boye suna wato fatan wani ciniki da suka yi da ubangiji ubangiji zai saka ka musu wannan ciniki ciniki wanda ba zai kare ba riba da za a samu ba za ta kare ba to anan wannan shine abinda kake tsammani yayin da kake karanta alqur'ani mai girma karatu muka ce karatu da bin diddigin ma'anar sa ba kawai mutum ya karatu ya zama hammar sa kawai je karshen aya ba wannan magabata da yawa suna cewa wannan ba shine karatun qur'ani wanda inda ya kamata a karanta ba Allah yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi allati hiya aqwa wannan qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya majidici hanya da tafi zama mafi daidaituwa Allah yana cewa wa tasbihu bihamdillahi jami'an wa la tafarrus mulke wato hablullahi igiyan ubangiji igiyan ubangiji shine qur'ani ita ce alqur'ani nan mai girma in an rike to babu kwata saboda haka duk wanda bai rike qur'ani ba to bai rike tafarkin ubangiji ba duk wanda kuma ya rike alqur'ani da karatu da kuma sanin ma'anonin sa to yanzu ya rike wani babban al'amari wanda shi zai sada shi da wato soyayya ga ubangiji kuma shi zai sada shi da tafarkin mijinci muka ce wato shi katun alqur'ani din na farko mutum zai karanta shi daidai sannan kuma zai koye shi ya san ma'anar sa sannan kuma tsakanin wanda suka san ma'anar su ma akwai ana buƙatar mudarasa wato abinda yanzu muke yi muna ƙara ma juna sani muna ƙara tuna ma juna to wannan shine ake kira da al-mudarasa to shi kashi wannan ana buƙatar shi sannan kuma mutum yayi aiki da shari'o'in da Qur'ani ya saukar shi ma wannan ana buƙata sannan yayin da ya san ma'anar sai ya tadabburin ma'anonin Qur'ani to shi kashi wannan abubuwa duka su ne suka taru suka zama tilawa su ne suka taru suka zama wato kana aiki da alqur'ani kuma kana kaya wato ka riko da igiyan ubangiji mai karfi Allah ta'ala a ayyuban mata yayi magana akan cewa a dinga tadabburin qur'ani afla tadabburul qur'ani am ala qulubin aqfaluha shin ba za su dinga tuntuni game da alqur'ani ba ko kuwa a cikin zuciyarsu ne akwai wani akwai wani kwado da yake hana zuciyarta ya bude ta karbi shari'a am ala qulubin aqfaluha Allah ta'ala yake cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ya kai maganan wato abinda ubangiji ya saukar ce inna fi zalika la dhikra wannan akwai wato azantuwa akwai izina liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ga wanda yake wato zuciyar shi da tana halalce ya kuma baya ya saurara da kunnin sa cikin wato natsuwa abinda ake fada masa ya fahimta ya kuma wato azantu to lalle wannan ya zama wato wa'azi a wajen Qur'ani ya zama wa'azi a wajen sa amma yayin da ya ji saurari Qur'ani ya zama da kawai Muhammad sa shine at-tafkir wato sauri ya sauri ya ga wato ya sauke zaka wanda yanzu inda abin ya zama yana da bai zama ruwan dare in karatu mutum zai ko saukewa ko a Ramadana sai ya zama yana son ya sauke nan da nan idan kuma ba a Ramadana bane ma ko a sallah ne sai ya ga nan da nan ana sanya wato yan uwan makaranta suna sauri a sauke Qur'ani wanda kuma wannan ba shine asali ba ko mun sake Qur'ani ba abinda ake bukata shine a tadabbur abinda ake bukata shine wato a fahimci ma'anan ayoyin Qur'ani wannan shine dama tafsiri shine bayanu ma'ani kalimat Allah ta'ala wato bayanin ma'anonin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin sa kamar yanda wato manzon Allah shi wanda shine ke isarwa a majalisin Allah ta'ala yayi bayani to kuma yayin da kake karanta Qur'ani yayin da kake karantawa da sauri kaga ba za a bari yau a fahimci abin da kake faɗa ba zai wata kila ba ya zama akwai damjul huruf ya zama ana hahada harfin ma wato harfin ba sa fitowa wanda kuma wannan ma malami sa cewa haramun ne bi halatta ba wato ina faɗan wannan saboda wanda ya zama mana wato izina kware da gaske kare zama yayin da muke tafsiri ya zama hammun abin da yayi mu shine a je kashe sura a ce dan shekara nawa za a sauke idan wato iya abin da aka yi suratul baqara ne to Allah ta'ala ya dai ya kashe mu shikenan to an samu rabauta baqara ita kanta wannan wanda ya rike ta ayyalan malami wa malaba wasu lokacin maka bata shekaru suka yi suna karanta baqara sosai shekaru ba wai ɗaya ba biyu ba biyar ba to kaga wannan ayina nuna maka cewa ba hammun magabata ba shine kashe sura ba sannan kuma karimu zama hammun mu yayin da muke tsayuwar dare a wannan wata biyu alfarma ya zama hammun mu shine wato mu sauke yayin da muke wato karanta Qur'ani muke ta cakudawa a'a Allah ta'ala yana cewa waratil qur'ana tartila kai karatu tartil shine wato ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai abinda malamai ke cewa albudu bi tilawa albudu shine at-taqiq ka karanta karatun Qur'ani a cikin wato a hankali yanda duk mai ji zai ji wato ya kusan ya iya haddace ma abun da mai sauraron hadda ne wannan shine kai a hankali to banda wannan kuma sai malamai suke faɗa banda shi akwai at-tadwir shine at-tawassul kai tsakiya banda shi kuma malamai suke cewa akwai al-hadar shine kai sauri amma ba tare da harfan ba harfan wato guda biyu ba ko wani harfi ka bashi hakkin sa idan ya zama wato yayin da muke tsayuwar dare yayin da muke tsayuwar dare limamu yana harhada wannan to kaga ba za a ce tadabburi ba kuma yanzu wannan karatu yake na haramu karatu yake ba wanda ya halatta ba saboda da Allah ƴan uwana makaranta alqur'ani a dinga kulawa da wannan karatun qur'ani yayin da za a tsayuwar dare idan ba zai yi za a ce a za a taqiq ba saboda ana bukatar dai a samu falalle saukewan to amma a rika kulawa da karanta wannan qur'anin fillafillan sa shi wanda yake bayan ka shi wannan shi zai dinga bashi dama shi ma in ya san ma'ana yana tadabburi kuma amfanin tafsirin nan kenan amfanin tafsiri shine wato a gaya ma mutum ma'anan qur'ani yayin da shi ma yana karantawa ko dai ya kukan zuciya ko ya kukan zuciya da idan ma shi kansa wato kaga wannan ko zai baka bashi riba amma yayin da kake harhada harfan kaga wannan baka bashi dama ba baka bashi riban da ake nema ba kuma shi ma har wala yau haka kamar shi kashi tafsirin alqur'ani za a rika kamata ya rika bin kowace aya kar a tsawaita amma kuma ta yanda za a isar da sakon da ubangiji yake son a isar kar a ce za a yi sauri ai abin da ake kira at-tarjamatul harfiyya irin kawai translation haka a dinga kawai translation kalmomi harafi da harafi kwabu da kwabu haka wanda wannan ba zai yi a ce za a fahimci qur'ani a haka ba saboda qur'ani a wasu ayoyin a dunkule suke idan kana neman sauran sharhin abin sai ka je sunna sai ka je ta ayar na farko tukuna sannan kuma sai ka je ka ga mai manzo Allah ya faɗa yayin da yayi sharhin wannan qur'ani sai ka ga ya magabata suke mu'amala da wannan ayar ita kanta in ba ka ba mutum barabara ma da zai tana da yawa tarjama wannan malamai ba su santa kware da gaske saboda haka mu kanmu a wannan wato manhaji da zamu bi a tafsirin nan da zamu yi Allah ta'ala ya mana katari zamu dinga yi muna wato tadabburi muna kowace aya zamu tsaya inda malamai suka fassara sai mu fada sai mun ji cewa abin da ya kamata a fada ba tare da tsawaitawa ba an fada to sai mu gaba wannan shine wato makasudi na tafsiri kuma shine makasudi na tilawa yayin da kake tilawa kai kadai kuma shine makasudi na yin sallar sai wanda da ake tara Ramadana al-Imam Muhammad ibn Husayn al-Ajurri ya fada yana da tafsiri da ya akhlaqu hamatul Qur'an wanda ya kamata duk wanda yake kanta alqur'ani musamman mai haddan qur'ani ya kanta wannan tafsiri ya bar wasu abubuwa da ake bukatar duk mai kanta alqur'ani ya san su kuma ya dinga aika ya dinga aiwatarwa shi a karan kansa ya kira shi dabi'u na masu daukan alqur'ani a zuciyarsu to shine da yake magana kan karatun alqur'ani sai yake cewa ala tarawna rahimakumullah shin baka baka gani Allah ta'ala ya ji kanku ila maulakumul karim zuwa ga ubangijinku mai karamci kaifa yahuttu khalqahu yanda ubangiji ke nusa shaida halittarsa ala yahdabaru kalamahu sidinka tadabburi kan magaransa kuma tadabbara kalamahu wanda yake tadabburin magaransa yajin tuni gami da maganar Allah ta'ala arafa rabb azza wa jalla to da wannan shine bashi dama ya san Allah ta'ala Allah madaukaki wa arafa azima sultanihi wannan kuma shine bashi dama ya san girman wato mulkin ubangiji wa kudrati da kuma girman ikon sa wa arafa izami izama tafadulihi ala almu'min kuma wannan shine bashi dama ya san girman falal da yimin mu'minai amma da yayin da za a ce kawai ko tafsiri akan ta haka bab an gama ko kuma qur'ani nan da nan an sauke haka ba za a san wadannan abubuwan ba wanda kuma wannan ba shine abinda magabata ke ni ke so ba wa arafa ma alaihi min fard ibadati kuma yayin da mutum ke karatun qur'ani a sannu wannan shine bashi dama ya san abinda ubangiji ya fallanta masa na bauta masa fa alzama nafsahu alwajib wannan sai ya san ya lazimta maka shi abinda ke wajibi ne akan sa wa hadira mimma hadarahu maulahu alkarim kuma sai wato ya hanu ga abinda ubangiji ya hana shi wa raghiba fi ma raghabahu fihi kuma wato ya kwadaitu zuwa ga abinda ubangiji ya kwadaitar da shi wa man kan hadha yasifatu inda tilawati alquran wanda zama wannan shine subban sa yayin da yake kanta alqurani wa inda istima'ihi min ghairihi yayin da kuma yake sauraron qurani daga wani sa kana alquran lahu shifa'an to wannan qurani zai zama shi waraka wanda kaga makasudin kanta qurani kuma idan kai kanka waraka kai kanka to in kamar yana cewa ne in mu yayin da ake kanta qur'ani ba ta daburi to kamar ba za a samu wannan waraka ba kenan saboda qur'ani ba zai ka fahimce shi ba ya zama ka waraka ba sai yayin da wato ka karanta shi kanta daburin sa fastaqna bila malin zai sanya wato ya zama ya samu ya wadata ba tare da dukiya ba wa azza bila ashira kuma zai zama ya daukaka ba tare da wasu ƴan uwa da suka dauka da ya dauka da su ba wa anisa ma yastawhishu minhu ghayruhu kuma zai tsebe kewa da alqur'ani a cikin lokacin da wani yayin da ya kanta qur'ani nan da nan shi zai ji ya kosa ya gama mala yace wa kana hamuhu inda tilawati alqur'ani idan fataha mata ta'idu ma atluhu sai zama abin da ya dame shi yayin da yake kanta qur'ani shine yaushe ne zan wa'azantu wata aya ce ina karanta zan fuba azantuwa da ita wa lam yakun muraduhu mata akhtimu as-sura muradin sa ba shine shi zan kashi suran ba wa inna ma muraduhu mata aqilu 'ala allahi al-khata abinda yake da masa shine ya zan fahimci wannan aya me ya kocin da ake bukata imanin da ake bukata in yi to nayi gaskiya da ake son in yi nayi adalcin da ake son in yi nayi wannan shine abin da ake magana malace mata azdajir yaushe ne zan tsawatu tsawon da qur'ani ya min mata a'tabiru shine kuma zan zama na dau izina la'anna tilawatahu lil qur'ani ibadatu saboda katun qur'ani ibada ce wal ibadatu la takunu bi ghafla ita kuma ibada ba a yin ta da zuciya arankani shi zai yayin da zaka ga mutun yana kanta alqur'ani ya tabi aje alqur'ani ya fito waje sai ga wani abu ba daidai ba saboda shi qur'anin yana karantawa ne ya kosa ya gama shi qur'anin so ake ka karanta ka tadabburi idan ka tadabburi ka fahimci ma'anar to wannan kuma sai ya kara maka imani dan qur'ani kara imani yake yi ba rage imani ba wannan shine abin da zamu fahimta a wato sunna da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin karanta alqur'ani ko dai fahimtar ma'anar ko karanta qur'anin a tilawarsa kuma da yawa magabata kamar yadda aka sani suna karanta ayoyi ma goma ne su wato ko har a tafsirin da sanin ma'anar suna karanta ayoyi goma ne ba sa ketare wasu sun fahimci ma'anar ayoyi goma sai kuma sun yi kokarin aiki da ayoyi goma kaga magabata yadda suke karanta qur'ani ba irin da muke karantawa ne ba mu za ga muna sauri mun kosa muna bukata a shekara biyar an gama shekara hudu an gama shekara biyu an gama wani ma sai ka ji ya ce maka shekara ɗaya wai an sauka ba san wani irin sauka za a yi ba a wata ɗaya a ramadana a zo a kanta qur'ani kuma a ce wai tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa mijin wannan sai an gama to ba sai ya za a fahimci wannan abun ba babu za a fahimci abin haka saboda dokoki daga cikin qur'ani suna da yawa abubuwa da suke cikin qur'ani na izina suna da yawa to in a ce za a kashe baki ko da za a yanda yanda dai za a sauka ba al'umma to ban ga sai yanda za a karanta shi a wata daya ba gaskiya ina da wahala kware da gaske ko da ba za a yi ana yi ne balle kuma ma wata awa daya ne awa biyu ake dan karanta Qur'ani shikenan sai a tashi aje a huta to banda wannan kuma akwai wani abu da yake tasowa kusan tunda dai majalisin tafsiri ne fara duk wasu shimfida a yi su akwai wasu in maganganu za ku suna tasowa akan cewa wasu suna ganin ma shi kashi a taruwa a yin tafsirin nan a watan Ramadan shi kashi babu bai da asali ina kuka je ku samu shi mutane biyu ne ake samu suna irin wannan maganar ko dai a samu wanda suke suna ma 'yan bid'a ne abinda suke ina musu shi ne yin bid'a to kuma ana ce musu duk abinda suka yi sai a ce to ina yake a Qur'ani da sunna to su ma sai su ce to shikenan ko ma tafsirin da kuke a Ramadan ina kuka samu shi Qur'ani da sunna wa'azin kasa da kuke yi ina kuka samu shi kaza 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 irin wannan maganar to kaga wani ɗaya daga cikin wato masu cewa tafsiri na an samu shi kenan sannan kuma an samu wasu daga cikin su ma ahlus sunna ne amma kuma wannan magana ya ruda su sai suke ganin to su sun duba cikin maganganun magabata ba inda aka samu inda ake tafsiri saboda haka wannan a hawanna cewa ai na tafi kasashen Larabawa ban ga inda ake tafsirin Ramadan ba sai a kasan Hausa a Najeriya to ina aka samu wannan wannan ita kanta zama bid'a to wannan gaskiya wato duk wanda ya faɗi wannan maganar bai fahimci abin yadda ya kamata ya fahimta ba saboda shi Qur'ani ko ce addinin musulunci ba ka fahimtar shi da ido ɗaya dole ka bude ido ka duru sosai ba ka fahimci abubuwa yadda suke in ba ka fahimta ko sai ka je wurin malamai amma ba ka ɗauka wasu abubuwa ka je ka ga wasu abin da ba su da alaka shi karanta Qur'ani a watan Ramadana dama muka ci tafsirin shi kansa a watan Ramadana wajen Ramadana wannan wani abu ne wanda yake halatta shi yasa ba za ku gani ai ba watan Ramadana kada yake tafsirin ba wasu ka saran juma'a kamar da muke zuwa ganin kai muna sauraron Dr. Muhammad muna sauraron abin da yake wato yake faɗa daren juma'a na fasarar ayoyin Al-Qur'ani banda shi wasu na yi wasu ranaku kaga ba amma ce dole a Ramadan za a yi tafsiri ba ba faɗa wannan maganar ba saboda shi zama ba ce za a yi tafsiri ko a Ramadan ko a watan Ramadan wannan wani abu ne da dama magabata suna yi mudarasa sunan shi banda wannan kuma shi Ramadan an fifita shi ne saboda kasancewar Ramadan wata Al-Qur'ani ne to yayin da kuma muka ce za mu kata Al-Qur'ani mu ajamawa ne mu wato ba larabci ba ran bane to dole idan kana son ka tadabburi kuma ana buƙatar ka yi shi a Qur'ani in ga buƙatar tadabburi sai an maka bayanin me ma'anar Qur'ani to kaga babu laifi kuma a zo a yi mudarasa Al-Qur'ani mudarasa Al-Qur'ani wani ya zo ya fassara wani saurara sana saurara ko mu ƙara ma juna ilimi duka mai muzakarar shi wannan duka ya zo a sunna daga ce abin da ya zo a sunna shine abin da tabbata hadisin al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Abu Salih as-Samman daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah manzon yake cewa ma tajalasa qaumun fi baitin min buyutillah wasu mutane ba za su zauna ba a wani daki daga cikin dakokin wato dakunan Ubangiji wato kaga nan dakin Allah ina ne ke na masallaci yace yatluna kitaballahi suna karanta Qur'ani wanda darasunahu bainahum kuma suna darasi tsakanin su na Qur'ani me yake nan darasi tsakanin al'umma da su karanta Qur'ani ko dai su tilawa wani ya karanta wanda saurare ko kuma in koya musu tajwidin Qur'ani ko kuma in fassara musu al-Qur'ani wannan shine mudarasa mazala ce illa hafat bihim al-mala'ika sai wato mala'iku sun musu kawanya sun zagaye su wa ghashatuhumur rahma kuma rahama ta zo ta lulube su wa zakarahum Allah fi man indahu Allah ta'ala kuma zai ambace shi a cikin dandazon mala'iku da suke wajensa kaga yanzu wannan koda da wannan babban asali ne akan yin duk wani tafsiri a wata Ramadan ko wajen Ramadan mu zauna kawai mu ce za mu ƙara karantar da juna Qur'ani mai mudarasa wannan asali ne wannan hadisin asali ne a babu saboda haka yanzu a wata Ramadan ko a wata Ramadan ba idan muka zama muke za mu tafsiri Al-Qur'ani ko kuma mu ce za mu ba ma tafsiri za mu tajwidi za mu karantar ko kuma mu ce a'a za wani zai karanta mu rika saurara ne ko kuma mu ce a muzakara za mu yi wannan duk sunan shi mudarasa kuma wannan hadisin asali ne a babu baitun min buyutillah yana magana masallaci to kaga wannan yana kuma ko a waje masallaci ko a ce masallaci ya halatta wannan wato ta wannan fuskan kenan shi za mu ga da yawa daga cikin malaman musu sunnata mana yin wannan sunna na tafsiri saboda a fahimci abin banda wannan suna cewa to ai su ba suna cewa wai tafsiri ne ba wai bid'a ba a'a yanda ake yin shi a daidai Ramadana to kaga wannan bukata ta sa ake yi a daidai Ramadana saboda wata Ramadana kamar yadda muka ce ya abinda suna ta zo ta hanyar ganganku cewa magabata suna kusanta kansu da Al-Qur'ani to kuma karanta Qur'anin ba makasudi bane kawai karanta Qur'anin kawai gayansa makasudi shine ka kanta Qur'anin ka fahimta to shi ko fahimta Qur'anin ba zai wuce maka bayani to da ka rage maka hanya ake yi wannan kuma du'a ul haja ce ita kuma wannan wato mudarasa Qur'ani mutlaqatul hukumi ce a sake take ba a ce wai dole sai a wannan lokaci ko aka giya ba wato kamar wani kamar kyauta ce haka mutum ya rika yin kyauta yana yin zakka yana bada wasu abu banda kar mu ce zakka mutum da mutum ya dinga yin zikirin Allah ko mutum ya dinga yin kyauta ko dinga kyautata ma iyaye wannan abubuwa ne saka ku ba a zo an bautar da mu yanda zamu yi su a hay'ansa ba a ce kamar sallah sai ka fara kabar harama kai ruku'i kai sujada kaga an bautar da mu da hay'a amma shi mudarasa alqur'ani ba a ce dole su ga wata hanya da zaka bi ba sai da kowace hanya ka kawo mutakar dai zai amsa wannan ma'anar to wannan wato ya dauka kuma wannan abin da kake sunan shi sunna ba bid'a sannan banda wannan kuma akwai hadisi da ya tabbata a ce sahihaini cewa manzo Allah yana rubun ya aiki alkhairin sa a watan ramadana daga cikin kuma aiki alkhairi kar kuma akwai kata alqur'ani akwai mudarasa alqur'ani sai da ka bi laifin mu idan a wata sauran watanni muna yin tafsirin alqur'ani amma watan ramadana muka ce za mu rubun ya wannan abin sai da ka babu wani matsala akan wannan حديث عبد الله بن عباس يكي تشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس واتو مزالا متين ني مي الخير قري دغ سي متين ني مي كيوتا مي بايوا وكان اجود ما يكون في رمضان واتو لوكين اكا فسامو كوما ينا يين ونن بايوان شيني ا رمضان شيني يلقاه جبريل لوكين جبريل كي زوا يحدد شي وكان يلقاه في كل ليله من رمضان كوما ينا زوا وجنسا اكو وتا دار رمضان فيدارسه القران سي كوما في مدارس القران wato su ƙara mudarasa shine a ƙara kanta Qur'ani Qur'ani wata kila ƙara ambaton ma'anoni da sauransu da sauransu da sauransu kuma Jibril ya karanta Qur'anin mazalla yana ƙara saurara daga wajensa saboda ya ƙara riƙe Qur'anin shi kansa to kaga wannan mudarasa ne wannan akwai abin lura guda biyu na farko shine sunnancin mutun ya nuban ya aiki alkhairi sa watan Ramadan to babu laifi ko yayin da muka zo muka ce to tafsirin da muke a watan Ramadan idan Ramadan ta zo mu ƙara rubanyawa wannan babu laifi akan sa ba bid'a bace wannan sunna ce saboda me saboda ba kana ajwada ma yakunu fi ramadan ya abdullahi dan abbas nabi kuma sunnancin mu darasa alqur'ani mai darasin alqur'ani tsakanin mu dan mu ƙara fahimtar sa ina muka dauki wannan saboda aikin manzo Allah da jibrilu aikin manzo Allah da jibrilu saboda kuma Allah ta'ala yana cewa mu koyi da manzo Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda ka koyi da manzo Allah abu ne mai kyau to tafsiri da muke a ramadana wannan sunna ce mashru'iyya kuma ya daga cikin afdalul qurbat ya daga cikin hanyoyi da zaka kusanta kanka da Allah ta'ala hanyoyi masu kyau kwarai da gaske da mutum idan yayi zai ƙara kusanta kanshi da Allah ta'ala kuma ya samu lada shi yasa al-imam al-allama ibn rajab al-hanbali yake faɗa cikin lataiful ma'arif yake cewa wadalla wannan ina magana kan wannan hadisin yace wadalla al-hadithu ala istihbab dirasati al-qur'ani ce wannan hadisi yana nuna mustahabbancin mutum ya rika mudarasa alqur'ani yana wato bitan alqur'ani tsakani fi ramadana a watan ramadana kaga ya fice fi ramadana wal ijtima'i ala zalika kuma mutaru saboda mu ƙara bitan alqur'ani ma tsakanin mu wannan mustahabbi ne wa ard alqur'ani ala man huwa ahfadhu min ahfadhu lahu kuma babu laifi dalibi shi ma yazo ya ƙara ard alqur'ani ya kanta qur'ani malamin sa yana ji wanda ya bi shi haddan ko yana ji ai musaffa ko ai wani abu dan wasu na cewa ta musaffan ma ba daidai bane musaffa in ba wani yazo da wani da wani wato kafiya ta daban ba ba za a ce wannan bid'a bace ta kanta saboda me saboda ai kana ba ma wanda yafi ka haddan ne sauraron abin da kake faɗa saboda babu laifi a wannan mala yace wa fihi istihbabul ikthar min tilawatil qur'ani kuma wannan hadisi yana nuna mana habbacin mutum ya dinga yawaita karatun alqur'ani fi shahr ramadan a wannan wata mai alfarma saboda haka ya kamata kwarai da gaske a ƙara yawaita karatun alqur'ani a wannan wata aka muka ce a yawaita karatun shi shine a yawaita karanta shi a daidaiku mu da kuma jama'an mu ko dai mu yawaita karanta shi kuma a sallamu shi kansa ita kanta sallan mu duka yawaita karatun alqur'ani muna jan sura suran ta tsawo sannan kuma mu duka zama majalisin tafsiri yayin da za a wani yayi wani majalisin tafsiri mutakar kana tsammanin cewa zaka amfana to ya kamata ka zo ka saurara saboda ka ƙara ma juna wato mu ƙara ma juna wato imani dan wannan karanta Qur'ani ba abin da ke ƙarawa sai ƙarin imani sai ƙarin wato ya ƙara bude maka zuciya sai ƙarin kuma zuciyarka ta ƙara wato natsuwa Allah yana cewa ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub lallai da ambaton Allah ta'ala ne zuciya ke ƙara samun natsuwa Allah ta'ala ya ba mu natsuwa Allah ta'ala ya sanya wannan abin da zamu yi muna yi da mun sa ne Allah ta'ala ya kuma ya mana katari ya mana wato ya ba mu tawfiki akan abin da zamu karanta mana ya kanta al-isti'adha ما لا يفاد على الاستعاذة وتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan an yi saboda imtitalan li amrin Allah ta'ala mutun an yi ana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne saboda yin koyi da umarin da Allah ta'ala yayi Allah ta'ala cikin Qur'ani ya faɗa ta fa idza qara'tal Qur'ana fas'id billahi minash shaitanir rajim idan za ka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaydan la'ananne wanda aka tsine masa to wannan shine wato abin da yasa ake karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato an yi biyar Allah ta'ala akai ayi ma Allah ta'ala biyayya ne yayin da Allah ta'ala yayi wannan umarni lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wajen da yawa daga cikin alqurra shine yanda ma da ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan galibin qurra ko qurra mun baki da yayin da suke wato laqanama daliban su qur'ani to in za su ce a'udhu billahi ba sa cewa wata a'udhu billahi wata siga sai wannan siga sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka suke fada to wannan wato ko dai zama istinbati ne sun wato ciro ne daga ayat alqur'ani wannan ayat alqur'ani da makanta fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim istaeid billahi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma shine ka ƙara dako aka sa ko ya zama wannan istinbati ne suka yi sun fahimto ne daga ayat alqur'ani suka wato yi mata wannan fasara ko ko ya zama wannan naqlun ne sauti wato sun cirato ne daga asalin shi kansa manzon Allah shi kashe wanda Allah ne aka samu yana irin wannan isti'azan yayin tilawa sai suka ciro shi sai dai duk haka ba a sami sanadi ingantacce zuwa gare shi ba sai dai yanda suka dauko suka ittifaki duka su qurra suka ittifaki wajen dauko wannan isti'azan a wannan sigar to ka wannan yana nuna maka cewa ya inganta an wato ruwaya ta inganta ta yanda ma ingancin ta ba a bukatar isnadi dan da ma abin da sai ake kawo isnadi saboda ba san ingancin abu ba to akwai wasu abubuwa da aka kawo aka wato nakalto mana ta sigan da baka bukatar isnadi ka riga ka san cewa wani abun haka yake tabbas ne kamar wato abinda aka faɗa ganin cewa manzo Allah an haife shi a Makka ne wannan baka bukatar isnadi baka bukatar sai an ce maka wai kace ina ya inganta aka maka hadisi a wannan baka bukatar isnadi abu ne da duk musulmin duniya kowa da kowa ya yarda wannan kamar yadda aka yarda cewa Madina nan ya hijira wannan baka bukatar isnadi to yanda magabatan nan namu suka kawo mana Qur'ani da wannan isti'aza da wannan sigar a'udhu billahi minash shaitanir rajim lalle akwai alaman cewa wannan sigar sun same shi daga manzon Allah ne ko kuma Allah kallin mu ce wannan istinbati ne amma dai magana cewa sun same shi daga manzon Allah yana da karfi kwarai da gaske tana da karfi saboda duk shi ittifaki akan siga guda daya wannan yana baka wani abu kwarai da gaske to amma kamar yadda aka sani akwai wata sigar kuma akwai wata sigar da ya tabbata a cikin sunan Abi Dawuda da sunan Ibn Majah mazala in yi tashi yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi sai ce bismillahir rahmanir rahim أثير واحد تقول أسألون تلمي دي سيتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه كأنا برقو يتي أعوذ بالله سيتي السميع العليم يقارع سيكم يتي من الشيطان الرجيم سيك أعوه أن أبدا مكساوة فدا سيكم يقارع من همزه ونفخه ونفخه وانا واتو حكا مزعلا أكر ويتو هنا فدا وانا سيغا تو بند وانا كما سي وانا سيغا إذا مكا فدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم saboda haka babu laifi ta kowane siga waɗannan sigogi sun halatta ta kowane siga ka karanta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanda kake tilawa ko ka karanta wannan siga da muka faɗa na ƙarshe ya halatta sai dai kawai malamai suna magana to wace ta falala tsakanin waɗannan guda biyu yanzu in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanda malamai karanta ko ko a ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim wa niyya falala wasu malamai sun gabatar da wannan nabiyin nan saboda wannan ita ce ma'thuriya aka samu kai tsaye daga manzon Allah wancan kun kaga akwai ihtimalin ko zama istinbati ce daga ayan Qur'ani fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim ko ko zama a an sami ta daga manzon Allah ne wanda inda Allah da kini cewa ita ma wannan daga manzon Allah ne ce kai tsaye kaga sunna ce guda biyu sai ya zama ikhlaf tanawwu shine yau kai wancan gobe kai wannan to wasu malamai suka gabatar da wannan suka gabatar da ita suka ce saboda wannan shi aka same ma'thuriya daga manzon Allah wasu alqurra kuma malamin qur'ani su kuma suka gabatar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan da muka saba da ita suka ce saboda wannan naqlun ne saudi an jami' alqurra haka aka rawaito daga dukkan makaranta kuma kaga ka san shi kashi kati qur'ani nan ba wai bai da isnadi bane wani zai tsammana wai babu isnadi ne kawai ake karantawa yasa wannan mamakin mutum ya ce kawai zai aiki da Qur'ani kadai wai Qur'ani shi an tabbatar amma hadisi ba a tabbatar ba kawai ce wa kaza kaza ko kaza kaza to duk yanda aka samu hadisin aka samu Qur'ani saboda idan kana son kada alqur'ani yanzu kada zaka ba asim asim ibn abi zahaf yana ruwaya daga asim ibn abi najib al-kufi asim ibn abi najib bahada la al-kufi shi kuma yana ruwaya daga abu abdurrahman sulami da kuma ziru ibn hubaysh shi kuma abu abdurrahman sulami yana ruwaya daga uthman bin affan daga ubay bin ka'ab da wasu daga cikin sahabbai shi su kuma sahabban suna ruwaya daga manzon Allah sau da aka kaga ana ruwaya daga wato Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas da sauran sahabbai sanan kuma daga manzon Allah haka ne isnadin ne sau da aka mutum ya ce ma wai ba ruwan isnadi wai wannan isnadin ai ku ya shafa ku je ku tayi wannan kaga shi bai san me yake addini ba saboda shi kanshi Qur'anin ba a same shi ba sai ta hanyar in ka duba yanzu wannan Musabul Bajir abin karantawa kana zuwa can karshe za ka an ce kaza da kaza da ka gani to haka aka samu da isnadi zuwa kaza zuwa malam wani zuwa malam wani zuwa malam wani haka ake cewa Hafs da kake ji ana cewa Hafs ba ba shine kadai haka yazo ya zauna kai daga kai mutane katu ba wa zai da shi ba bai da shi shi ba sai ya gama sai ya gama sanadin sa sanadi shine yace ya ji daga Asim ibn Abi Najib al-Kufi daga Abu Abdurrahman al-Sulami daga Uthman ibn Affan daga manzon Allah shikenan to wasu bakacin malamai suka ce wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ma wannan shi aka samu daga galibin qurra galibin makaranta qur'ani saboda haka suna ganin su to a fara yi wannan muna magana a tilawa tukuna ba ma sallah ba a tilawa ita kanta mai wanda za a fara karantawa ai karanta wannan ko a karanta wannan da muka karanta hadisin kai tsaye yanzu to abin da yafi kamar yadda muka faɗa a sallah dai a sallah dai abin da aka samu mazala yayi ko bai yi wata siga da ba wannan ba shine wannan a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه wannan sigar haka aka samu mazala yana sallah sadaka idan mutun ya gabatar da wannan sallah to muna fatan ya dace da sunna kware da gaske amma a wajen sallah duka mutun yana da zabi saboda ko da mun ce ita ma wancan ruwayan ta inganta to amma ai alqur'an din nan kamar da muka faɗa suna ruwaito abin da suka ji ne daga malaman su shi ma malamin sa daga malamin sa shi ma malamin sa daga malamin sa to ya fi kama a ce wannan kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan sigar daga manzon Allah ne kuma an samu a wasu ruwayoyi manzon Allah shi kanshi yayi wannan sigar ita kanta sai dai ba wai a fitilawa ba sai dai a sakanta yayi wannan daga ciki akwai yayin da wato wasu daga cikin sahabbai aka samu suna sun dai sa'isa da juna har wani ya gaya ma wani bakar magana tambakarta masa rai sai ce na san wata kalma da in ya fada zai tafi masa da wannan abu sai ce me ya fada ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai aka ce manzon Allah ya ce ka fada wannan kaga wannan ai yana nuna maka cewa in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma babu laifi to ko balle gashi manyan malaman makaranta abinda suka rawaito mana kenan sai ka idan ka ta alqur'ani babu laifi ka karanta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kuma ka karanta da wannan a'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi wa nashi ma babu laifi alhamz min hamzihi yaqti wasu malamai suke fasara suna cewa al-muta al-muta wani nau'i ne na rashin hankali to shi ayi da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi min hamzihi shine kana neman tsari daga wato tabin hankali sai kuma annaf shine wato girman kai kana neman tsari daga girman kai sai kuma nafthihi shine kuma daga waka waƙoƙin banza da ake naka daga dida da yare wannan kaga yayin da mutum ya isti'aza ma yana neman tsari daga shi wannan shi zai baka wani abu kuma shi zai baka wani abu ka san cewa wannan abin da ake naka daga dida ba wani ba addini bane ko da ko mun riga mun saba da shi Allah ta'ala zuciya na hannunsa Allah ya karkashe da zuciyarmu wannan shi ne wato a takaice game da hukunci da yake da alaka da al-isti'aza amma al-isti'aza abin da kamata a fahimta ba ayan qur'ani bace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ayan qur'ani bace sabanin bismillahi sabanin alhamdulillahi wato baka ba dama yanzu ka zo ka ce ka san ababan halacci za ya halatta mutum ya rike ce al-qur'an ko ce na rantsi da yasin ya halatta amma ba dai bai halatta bai ce ya rantsi da a'udhu billahi wannan shine bambanci a'udhu billahi ba aya bace sabanin bismillahi saboda al-isti'aza wannan wani abu ne da ubangiji ya shar'anta mana yayin da muke karanta alqur'ani yayin da muke son karanta alqur'ani sai mu karanta amma yayin da sahabbai suka karanta wannan alqur'ani ba za ka taba samu al-isti'aza ba yayin da sahabbai suka rubuta alqur'ani daga baya kuma manyan malamai suka mai wato rubuta littafai akan yanda aka rubuta wannan alqur'ani za ka babu al-isti'aza saboda ka al-isti'aza ba yi da hukuncin qur'ani ta fuskan cewa zan iya rantsewa da shi ko ba zan iya rantsewa da shi ba babu shi wannan wani abu da aka bar umarni kuma muka samu kyakkyawan koyi daga manzon Allah daga magabatan mu muna cewa muna neman tsari daga Allah ta muna neman tsarin Allah daga shedan sai shi ma'anar al-isti'adha din al-isti'adha daga a'adha ya'udu a'ud al-a'ud shine wato neman tsari ko kace al-istijara a larabci al-istijara shine neman wani mutum ya baka mafaka al-istijara mutum ya baka wato shi ma wanda zaka wato tsaro da shi ko kuma al-i'tisam shi ma dai yana nuna wato wannan abubuwa suna nuna wato neman tsari da neman mafaka al-istijara ko al-i'tisam ko al-iltija sai dai akwai abin da malamai ke faɗa suna cewa idan aka ce a'udhu billahi in zaka neman tsari sauran kalmomin zaka iya cewa ina neman al-iltija da wani ayyukan da Allah ta'ala ya bashi ya bani tsari kamar mutum yayi guni ya canza gari garinsa da neman sa irin an yi exam din sannan to idan yaje wani gari sai a ce an bashi mafaka to idan za a iya cewa an bashi hasana ko an bashi al-iltija ko al-i'tisam ko wani abu makamancin wannan amma malamai wasu suna cewa kar kace an bashi al-isti'adha eh wannan wasu daga cikin malamai suke wannan magana suke cewa idan ka duba wannan min ababin wato ladabi a magana suke cewa saboda idan ka duba wato yaren shari'a baki daya di yayin da aka zo da a'udhu to Allah ta'ala kada yake danganta ba amma yayin da aka zo da wani astajiru ko altaji'u ko a'tasimu ko wani abu irin wannan to sai za a yi zuwa da wanin sa wa'tasimu bihablillahi jami'a kaga haka zo da wanin sa sannan ko za ka zo ka ce ina neman mafakan wani ko ina neman wani ya bani aminci a wannan garin da zan zauna sai aka sai je ga magadi ya ga ma wato dakacin garin ya ce to wannan karkashin aminci na da haka kuma ku bashi aminci amma baka cewa a'udhu billahi kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin al-fatawa yake cewa al-isti'adha la takunu illa billahi al-isti'adha ba a cewa ina neman tsari al-isti'adha a wasan mu san wani kai wata kalma ba kusan iri daya ne mu a wasan ba mu da wannan abu iskalin amma a larabci dai shine baka cewa ina a'udhu bi fulan ina neman tsarin wani ina neman tsari da wani daga wani abu baka ci amfani da wannan kalma din malaka al-isti'adha la takunu illa billahi ba a yin sai da Allah misal qaulin nabi a'udhu bi wajhika kamar da manzo Allah yake cewa a'udhu bi wajhika ina neman tsari da fuskarka mai girma mai kuma cike da haske a'udhu bi kalimati llahi tammat kaga duk lafazin shari'a ne wannan wa a'udhu bi ridaka min sakhatika wannan lafazin hadisai ne da manzo Allah da irin shi yake yi wa Allah ta'ala amma ba ya ce ba a'udhu bi fulan ba ya ce a'udhu bi fulan yace wa hadha amru mutaqarrirun inda al-ulama yace wannan wani abu ne da malamai sun rubuta kuma sun faɗa cewa lallai haka ya kamata ya zama saboda idan zaka faɗa ka ayari kace ina neman tsari da wani idan tsarin kace zan ka faɗa a larabce to suka kawo wata kalma al-ihtisab ko al-intija ko wani abu amma kanka amfani da al-isti'adha al-isti'adha wannan musulmai dai manzo Allah ya bashi kadai ga Allah ta'ala shi kadai wato yayin da zamu nemi tsarin ubangiji in kace a'udhu billahi kana neman tsarin Allah ta'ala ya tsare ka ne minash shaitan ar-rajim ash-shaitan shi ne al-marid shi wani kangarare shedan adam ana magana iblis da shi da wato mabiyansa iblis da mabiyansa shine wato almarid saboda an kira shi da shaytan saboda ya da dabi'a na kangare ma ubangiji fita daga wato biyayya ga ubangiji sai aka ce shi ash-shaytan to ar-rajim shi kuma duk wani wanda aka wato kore shi daga rahabar ubangiji wanda aka tsine masa to yayin da kake neman a'udhu billahi minash shaytanir rajim kamar kana cewa ne ya Allah ina neman tsarinka daga shedan wani mahaluki da ka halitta kai ka san shi ni ba san shi ba kana ganin shi ni ba na ganin shi yana da dama ya shiga magudanar jini ni ni ban da dama in gan shi ma san yaya lokacin da yake gudana yana da dama ya samu waswasi yana da dama ya zo mun da wani waswasin da zan ki karatun alqur'anin ba ya Allah ka yi mun karfi tsakanina da shi kaga wannan ba karamin wato wani kabaki ne ubangiji ya bamu ba mu dabbaka shi yayin da zamu kace alqur'ani yayin da kuma zamu yi duk wani abu da muke jin tsoron shedan ya shigo matsakani to kai al-isti'adha insha Allah wannan Allah ta'ala zai zaka shiga cikin wato karkashin tsaro na ubangiji sai ta kula mutane ne nak da ani wato kace kula mutane to na mutigo to uku to sai hukunci na al-isti'adha din sai hukunci na al-isti'adha ko hukunci na al-isti'adha yayin da zaka ta al-qur'ani mustahabbanci ne ko wajibi wannan shi ma duk malamai sun kara ba juna sani akan wannan yace wanda aka ta al-qur'ani wannan wajibi ne sai na karanta ko ko a abu sahabbi ne jumhurin malamai abinda suka tafi zuwa gare shi shine karanta alisi ala abu sahabbi karanta alisi ala sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana zan yi karatu alqur'ani wa namu sahabbi amma wasu malamai suka cewa wajibi ne me ye dalilin da suka ce wajibi ne sai suka ce ai saboda Allah ta'ala ya cewa fa idza qara'ta alqur'ana fas'id billahi minash shaitanir rajim to ce wannan umarni ne kuma umarin da manzon Allah aka ya dabbaka shi a aikace ba a san cewa yayin da yake kanta alqur'ani ya zai kanta alqur'ani bai kanta da wala isti'adan ba dan haka to wannan kuma asali a umarni al-aslu fi awamir nabiyyi fi awamir Allah ta'ala wa awamir nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-ijab wato wajibi za a dauke shi wasu malamai suka ce to wannan ya zama wajibi wannan umarni ne amma da jumhurin malamai suna cewa mustahabi ne to kuma dai mun ce mustahabi ne ko mun ce ba wajibi ne in za a kanta alqur'ani lallai abu ne mai kyau mutum ya kada ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda ko ba komai dai wannan shi zai bashi kariya yadda ke katin qur'anin kai ga da ya fara ji cewa yana shi bacci bacci yake ji shi fa ya gaji karatun na ce cin da wurin shafi 600 zai iya saukewa shi zai sauke ma ya ji abin ya mushi nauyi amma yayin da kake yawaita kanta al-isti'adha kuma kana tadabburi ka dinga istihdari kana halarta da ma'anar to ubangiji zai baka tsoro kwarai da gaske zai kara wato sanya maka nishadi yayin karatun alqur'ani din to kaga wannan zai kara sanyawa ya kara karfafa mutum ya dinga cewa a'udhu billahi yayin da zai karanta alqur'ani sai kuma bismillahir rahmanir rahim ko lokaci yayi lokaci yayi ba komai zamu iya aya guri abin da ya dauke lokacin karatun saboda wannan dan shinkura da aka yi amma insha Allah yayin da muka zo kamar yadda muka faɗa ba za mu dinga tsawaita bayanai ba saboda abin da kowa ke bukata ya saurara shine asalin gundarin ma'anar ta yanda zai ya dauka kuma zai kara kusanta shi ga Allah ta'ala to idan muka zo zamu buɗe katin mu ne insha Allah da tafsirin mu da bismillahir rahmanir rahim da kuma alhamdulillahi rabbil alamin mu ji fasararun da malamai ke yi da kuma wato wajahin bismillah yana cikin ayan fata ne ko tana cikin ayan fata ce ko bata ciki insha Allah idan muka zo zamu yi wannan bayani abinda muka tayi Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah'a emanet olun.